Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa. Domin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Laraba 1 ga watan Yulin shekara ta 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata takaddama ta kunno kai tsakanin gwamnatin jihar Niger da kungiyar Kwadago sakamakon zartare albashin ma'aikata. Wata kotu a jihar Sokoto ta soma sauraron shari'ar wasu 'yan kasar China biyu da ake zargi da cin hanci da rashawa. A jamhuriyar Niger kuma hukumar tallafawa cigaban kasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta baiwa hukumar zaben kasar tallafi domin samun nasarar babban zaben kasar da za a gudanar a wannan shekara. Za mu kuma kawo muku rahoto na musamman akan yawaitar hatsuran mota a Najeriya. Muna kuma tafi da labaran wasanni, amma kafin duk waɗannan bari mu soma da labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Amurka ta sake ganin mummunan sakamako jiya Talata na mutane 47,000 da suka kamu da cutar COVID-19 a rana guda, wanda shine adadi mafi yawa na sabbin kamuwa da cutar a rana guda tun bayan bullarta. Akasarin sabbin kamuwa da cutar sun fito ne daga jihohi daban-daban, kama daga kudu maso yammacin Amurka irin su Arizona da Texas zuwa jihohin yamma irin su California, inda kuma ake ganin sabbin kamuwa mafi yawa a jihohin Florida da Georgia da South Carolina ta kudu maso gabashin kasar. Karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19 a fadin Amurka ta sa Dr. Anthony Fauci, shugaban cibiyar dakile cututtuka masu yaɗo ta Amurka, ya gaya ma wani kwamitin majalisar dattawan Amurka jiya Talata cewa adadin masu kamuwa da cutar a rana guda yanzu na iya ninkuwa fiye da sau ɗaya zuwa 100,000 a rana guda, muddin ba a tsaida tsananin yaduwar cutar ba a yanzu. Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya ce yana fata shugaban Amurka Donald Trump da na Koriya ta Arewa Kim Jong-un za su sake ganawa kafin zaben shugaban Amurka da za a yi a watan Nuwamba. Wani jami'in gwamnatin Koriya ta Kudun ya faɗa yau dinnan Laraba cewa kwanan nan Moon ya gabatar da wannan buƙatar ga fadar White House. Bangaren Amurka ya fahimci matsayin Mr. Moon kuma yana kan nazarin al'amarin, a cewar jami'in na gwamnatin Koriya ta Kudu. Jami'an Amurka dai ba su fito fili sun bayyana matsayinsu game da kalaman na Moon ba, wanda ya fara furtawa yayin tattaunawa jiya Talata da jami'an kungiyar tarayyar Turai. Mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Steve Begun a farkon wannan makon ya ce da wuya a sake wata ganawa tsakanin Trump da Kim kafin watan Nuwamba, wani dalilin kuma shine batun cutar corona. Fadar shugaban Amurka ta White House ta caccaki jami'an hukumar leken asirin Amurka waɗanda suka kwarmata ma 'yan jarida bayanai game da zargin nan na cewa Rasha na amfani da wani tsari a Afghanistan na biyan kuɗi a ɗau matakin soja a madadinta, wanda hakan ya jefa yunkurin tantance labarin wannan barazanar cikin ruɗu. Sakatariyar yaɗa labarai ta fadar ta White House ke waɗanda ta kira makiran jami'an leken asiri saboda jefa rayukan sojojin Amurka cikin haɗari, a yayin da ta kare rashin ankarar da shugaba Trump da aka yi game da bayanan sirrin da ba a tabbatar ba. Makaneni ta kuma yi amfani da lokacin jawabin buɗe taron manema labaran wajen yin tir da jaridar New York Times, wadda ta fara yaɗa labari game da zargin cewa Rasha ta baiwa mayakan taliban kuɗi su kashe sojojin Amurka da na gamayya a Afghanistan. Babu wani al'amari mai fa'ida sanadiyar hakan, abinda ta gaya ma manema labarai kenan. Ta ƙara da cewa wane ne kuma zai so bayar da haɗin kai ga hukumar leken asirin Amurka nan gaba? Waye kuma zai so zama majiya ko kuma mai raɗa ma Amurka idan ya san daga baya za a tona mar asiri? Yawan ƙone kayan da aka shigo da su daga ƙasar China da kuma kiraye-kirayen a ƙaurace ma duk wani abin da aka ƙirƙiro a ƙasar China na karaɗe faɗin ƙasar India tun bayan da China ta hallaka sojojin India 20 a tsakiyar watan Yuni, al'amarin da ya haddasa rikici mafi muni cikin shekaru 50 akan iyakar ƙasashen biyu a yankin Himalaya. India na duba hanyoyin da za ta mai da martanin abin da China ta yi mata. ta wajen takaita cinikayyar tsakanin su yayin da take ci gaba da duba hanyoyin matsa lamba ma China. Sanar kasar China na dada yaduwa tsakanin ƴan kasar India a fadin kasar a daidai lokacin da aka ja daga ta fuskar soji. To sai dai masu lura da al'amura na ganin India na da ragaggiyar sukuni ta fuskar tattalin arziki wajen fuskantar China, wadda ba ma kawai ta yi matukar kunta karfin tattalin arziki bane, ta ma kasance ta biyu wajen hada-hadar cinikayya da Indiyar. Ministan harkokin cikin gidan Turkiya ya ce tawagogin masu ayyukan ceto sun isa wurin da wani karamin jirgin ruwa mai dauke da bakin haure wajen 60 ya tantsire cikin wani tafki a gabashin kasar. Hukumomi sun kaddamar da aikin ceto wanda ya hada da amfani da jirage masu saukar ungulu da kananan jiragen ruwa, bayan da wani jirgin ruwa mai dauke da bakin hauren da ke neman ketare tafkin ban ya bace ranar 27 ga watan nan na Yuni. Ministan cikin gidan Turkiya din Suleiman Soylu ya gaya ma manema labarai a yau din nan Laraba cewa masu ayyukan ceton sun gano garoki 6 zuwa yanzu. Soylu ya ce ya je tafkin na Bon don gane ma kansa yadda ake ayyukan ceton, kuma an yi imanin cewa karamin jirgin ruwan na dauke da bakin haure tsakanin 55 zuwa 60 lokacin da ya tantsire sanadiyar yanayi mai cike da guguwa.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su. Wata sabuwar takaddama ta kunno kai tsakanin gwamnatin jihar Niger a arewacin Najeriya da kuma kungiyar Kwadago sakamakon wani mataki da gwamnatin jihar ta dauka na rage yawan albashin ma'aikata. Gwamnatin ta ce ta dauki matakin ne sakamakon matsalar tabarbarewar tattalin arziki, to amma kungiyar Kwadago ta ce sam ba za ta sabu ba. Daga Mina ga rahoton Mustafa Nasiru Batsari.
A yanzu haka dai an shiga takun saka a tsakanin gwamnatin jihar Niger Najeriya da kuma kungiyar Kwadagon jihar akan batun biyan albashin watan nan na Yuni da ya kare. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce za ta zabge kashi 20 na daga cikin albashin ma'aikatan a saboda matsalar rashin kuɗi da ta fada, alamarin da kungiyar Kwadagon kuma Alhaji Ahmad Ibrahim Matani shine sakataren gwamnatin jihar Niger ya yi min karin haske ta wayar salula.
Kuma tunda kaga har an kai wannan wani lokacin da ake cewa ma'aikata su yi dan hakuri domin kuɗin da ya shigo na gwamnati bai kai a biya su albashi ba. To amma tunda yake ba su yarda ba, shi yasa ana nan ana tattaunawa da su domin a tabbatar cewa sun fahimci halin da gwamnati ke ciki.
To shugaban kungiyar Kwadagon jihar Niger Comrade Yakubu Garba ya ce duk inda gwamnatin jihar Niger za ta shiga ta samu kuɗin biyan su to ta shiga, amma su kan ba za su yarda ba, kamar yadda yayi ƙarin bayani.
Idan ka kira mutum ya zo maka aikin Kwadago ko da baka da kuɗi, haƙƙi ne a wuyanka ka je karanta ka biya shi. Maganan babu kuɗi wannan ba magana ma'aikacin Kwadago bane, a'a wannan magana na ita gwamnati. Ko a yanzu na ai akwai uzurin da muka yi musu ai, to ya dace su je su nemi kuɗi duk inda za su nemi su biya ma'aikata kuɗin su kashi 100 ba tare da wani ainihi an ja juna zuwa rana ba.
To su ma dai masu rike da mukaman siyasa a jihar Niger tun daga kan shi kansa gwamnan jihar Niger, gwamnatin jihar Niger ta zabge kashi 30 na albashin nasu. Daya daga cikin masu rike da mukaman siyasar Alhaji Abubakar Dan Usman ya ce su kan ba su da matsala.
Mu kaga shi mai girma Abubakar Sani Bello gwamnan jihar Niger gwargwado gaskiya mu da yabba wannan appointment din ya taimaka mana sosai, kuma gaskiya muna da biyayya tsakaninmu da shi sosai. To saboda haka tsakanin Allah idan yanzu aka ce an samu matsala ni dai fini aka ce an samu matsalar da wannan albashin ma gaba dai ba za a ba mu ko sisi ba domin jihar Niger ta gaba.
A halin da ake ciki dai a yanzu haka gwamnatin jihar Niger na ci gaba da aikin tantance ma'aikatan bogi da ta ce tana tafka asara a dalilin su. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Har yanzu dai a Najeriya wata kotu a jihar Sokoto ta soma sauraren shari'ar wasu 'yan kasar China biyu da ake tuhuma da laifin cin hanci da rashawa. hukumar yaki da yawa tattalin arziki zagon kasa ta EFCC ce ta gurfanar da mutanen a gaban kotu bisa zargin yunkurin baiwa jami'an ta toshiyar baki har naira miliyan 10 domin rufe binciken wata badakala da ta shafi kwangiloli a jihar Zamfara. Muhammad Nasir na dauke da karin bayani.
Tun daga ranar 15 ga watan Mayu na wannan shekara ta 2020 da hukumar EFCC ta gurfanar da ƴan kasar China nan guda biyu wato Meng Wenkong da kuma Zui Koi a gaban kotu sau biyu ne aka sha ta so masararin wannan karar ana dagewa saboda wasu dalilai amma a wannan karon kotun ta zauna mutanen biyu dai hukumar ta EFCC ta shigar da su kara ne akan zargin hada baki da kuma bayar da toshir baki ta kudi naira miliyan 50 ga shugaban hukumar ta EFCC yankin Sokoto Abdullahi Lawal a wani bangare na naira miliyan 100 da suka alƙawari dan bayarwa domin dakile wani bincike da hukumar ke gudanarwa akan wasu kwangiloli da gwamnatin jihar Zamfara ta baiwa kamfanin China Zhongho Nigeria Limited daga shekara ta 2012 zuwa 2019 akan kudi sama da naira biliyan 50. A lokacin zaman kotun lawyer masu kariya Aziz Tayo Hassan ya gabatar da bukata inda yake kalubalantar kundin tuhume-tuhume da lawyer mai shigar da kara ya gabatar wanda yace an yi musu gyare-gyare ba tare da amincewar kotun ba.
The mandate was challenging the jurisdiction of the court to allow our client, the defendant, to go into the dock.
Yace mun gabatar da wata bukata ranar 29 ga watan nan inda muke kalubalantar kurumin wannan kotu na tabari wadanda muke kariya daga gabanta saurari karar da ake musu wanda tuni aka yi ba kuskurima ba tare da amincewar kotun ba. Shi kuma lawyer mai shigar da kara Sa'ad Hanafi Sa'ad ba tare da bata lokaci ba ya amince da jinyan wannan kundin na tuhume-tuhume sai ya bukaci kotun da ta daga zamanta zuwa wani lokaci domin ya sake shigar da wata karar.
Sun nuna cewa ba suna son a basu ake cewa shi ya yi yare to shi yasa muka ga cewa bari ba mu jaye wannan amintaccen shin so da mu sake filing wani bayan mun nemi izinin kotu a cikin wannan sabon doka da aka yi na Sokoto State ko da suna babu bukatan wani kace sai ka zo kotu ka nemi wani izini kana da filing takardunka in ka zo kotu sai ka gaya ma kotu cewa ka sa wannan takardun. Amma abin da muka gano gaba daya ya nuna cewa wannan dai kawai suna so su bata lokaci saboda duk waɗannan abubuwan da suke kamata su yi.
Alƙalin da ke wannan shari'ar Muhammad Sa'idu Sifawa bayan da ya saurari dukkanin bangarorin guda biyu daga nan ya daga zaman kotun zuwa 9 da 10 da kuma 13 da 14 ga wannan wata na Yuli. Muhammad Nasir murya Amurka daga Sokoto Nigeria.
A jamhuriyar Niger kuma hukumar tallafawa cigaban kasashe ta Majalisar Dinkin Duniya ta bayar da tallafin kayayyaki ga hukumar zaben kasar domin samun nasarar gudanar da babban zaben kasar na bana. Kayayyakin da hukumar zaben ta samu da suka hada da motoci da na'urorin kwamfuta sun zo ne a yayin da ya rage watanni kalilan a gudanar da babban zaben shugaban kasa da yan majalisar dokoki a kasar ta jamhuriyar Niger. Wakilinmu Suleiman Muni Barma na dauke da karin bayani.
Da take damkawa shugaban hukumar zabe ta kasa makullan waɗannan motoci kimanin 10 da na'urorin kwamfuta 200 waɗanda darajar su ta haura miliyan 3000 na sefa. Wakiliyar hukumar UNDP ko kuma Fleet Anisher Madam Diana Ofuona ta bayyana cewa wannan wani bangare ne na abubuwan da muka tsara domin inganta matakan gudanar da shugabanci na gari a demokradiyance da kuma baiwa hukumar Seni damar shirya karbabban zabe cikin haske ba tare da an ware kowa ba don ganin an gudanar da shi cikin kwanciyar hankali a karkashin ka'idodin zabe na kasa da kasa. A nasa bangare shugaban hukumar zabe Maître Isaka Sunna ya ce da sunan hukumar zabe ta Seni na dauki alkawali za a yi amfani da waɗannan kayayyaki tare da mutunta ka'ida kwarewa da nutsuwa da yake karin bayani akan muhimmancin wannan tallafi. Kakakin hukumar ta Seni Malam Nafi'u Wada ya jaddada cewa yunkurin na UNDP ko PNUD abu ne da zai taimaka sosai wajen tsare-tsaren zaben da aka sa gaba.
Wannan motoci da suka bamu kun san jihohinmu akwai inda kullum sai mun nemi aran motoci don mu shi ku jihar Difa ku jihar Agadez kuma duniyanki na jihar Tiladeri tun motoci ne masu shiga ko ina wannan sun rage mana abubuwa da yawa ordinator wa'annan wanda suka bada kun gani da sai in mun saye ko kuma a wancan zabe da aka yi Nigeria ta ba musu muka rarrabawa president wanda muka doka masu kula da zabe a gunduma ko kuma a daira kenan yanzu kawai doka ne za mu yi mu ba su kenan kun gani sun rage mana duka wani sayayyen da za mu yi da kudin kasa
to sai dai a yayin da hukumar ta seni ke ci gaba da matsakaimi wajen shirye-shiryen zaben 2020 da 2021 yan hamayya da ci gaba da kauracewa dukkan ayyukan da suka shafi waɗannan tsare-tsare lamarin da yasa Nafi Oda sake nanata kira
kwatin da muke su zo mu zama inda suke tsammani akwai kuskure a jara a ci gaba shi wannan zabe Allah kaɗai san wanda zai ci a yau ba wanda zai ce maka wannan zai ci zabe mutane sai diba su gani rantsa mu kowa rantsa yayi bisa kan addini
hukumar UNDP na kan gaba a jerin kungiyoyi da hukumomin kasa da kasa wadanda tun fil azalike yi wa jamhuriyar Nijar rakiya akan maganar tsare-tsaren zabe ta hanyar baiwa kasar tallafin kayan aiki ko kuma bayar da gudunmuwar ma'aikatanta masu kwarewar musamman a fannin tsare-tsaren zabe da nufin kaucewa dukkan wata tashina-tashina mai nasaba da sha'anin zabe Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger
to a gaida Sule Mummuni Barma yanzu kuma sai rahoton mu na musamman kididdiga ta nuna cewa hatsarin ababen hawa musamman motoci na yin sanadiyar salwantar rayuka fiye da cutar nan mai kare garkuwar jiki wato HIV AIDS a Nigeria masu fashin baki kuma sun sha ta'allaka lamarin da rashin kyawun hanyoyin mota a kasar duk kuwa da ikirarin gwamnatoci na gyara waɗannan hanyoyin Hassan Umaru Tambuwal ya duba mana wannan batu a cikin wannan rahoto na musamman.
Tun shekaru aru da suka gabata ne a lokuta da zamunan shugabannin soji da farar hula da suka mulki kasar Najeriya ake ta fama da hanyoyin mota masu gargada mugun hawa da gangara ramu mugan kanoni da dai sauransu wannan rashin ingancin hanyoyin mota dai a Najeriya ya jawo hadura kan titunan mota wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama kana mutane da yawa suka sami raunuka iri daban-daban tare da tafka hasarorin dukiyoyi masu dimbin yawa kuma rashin kyawun hanyoyin mota a Najeriya akan haka nijira'ayoyin wasu direbobi masu safa da marwa suna tuki a bisa hanyoyin Najeriya da fasinjoji da ma masu dukiyoyi
Izu Abdullahi Koko ni direba ne
wace irin mota kake ja
kanta
daga ina zuwa ina kana tuki mota
duk inda mun ka zo mun samu lodi ko ina ne muna zuwa ya dai danganta da inda ka samu kayan zuwa
yaya kuke fama da lalacewar hanyoyi a Najeriya
lalacewar hanyoyi a Najeriya ne gaskiya tun Ibadan zuwa Jaba amma inda adda matsala bai hidi ba zuwa kwanta gure ba babu hanya kwata-kwata gaba ɗaya mutane sun babbi hanyar nan kuna bi cikin daji hanyar kanji kin gandun nan na cikin daji ake cikin dajin nan
ramu ne ko kwanoni ko gadoji ne na lalace
ramu dai na kawai duk hanya babu hanya kwata-kwata
tsawon wani lokaci ne wannan hanya ta lalace gaba ɗaya
wannan hanya gaskiya ta shekara 10 lalacewa amma yanzu dai an kai munin shekarun gabi zuwa
wallahi gogo ni duruba ne
wace irin mota kake ja
bus
daga ina zuwa ina kake ja mota
daga nan zuwa Sokoto muna ja mota daga nan su a Kano muna ja mota su a Gusau muna ja
yaya hanya take a inda kake bin nan
hanya ba ta hanya ya lalace daga Jaba su a Makwa ya lalace daga Makwa su a Kutungura ya lalace daga Birda su a Minna ya lalace kuma daga anya su Kudu daji muna bi daga Makwa za mu shiga daji sai ya wuri muna hita
to akwai rame ne ko kwana
akwai rame ya lalace
tun wani lokaci ne kake jin mota
daga shekara 30 muna yi arewa muna ja mota
jiha ne hanyar ta fi lalacewa
Na justice ya lalace da yawa.
Sunana Salisu Muhammad, ni direba ne.
Wace irin mota kake ja?
Ina tuka trailer ne.
Tun shekaru nawa kake tuka trailer?
Gaskiya yanzu ina ga ko ban kai bare na kusan kai shekara 10.
To yanzu a bisa hanyoyin Najeriya ina kafi zirga-zirga.
To ina zirga-zirga kowace hanya, ina zirga-zirga a Arewa, ina zirga-zirga a kasar Inyamurai, da nan kasar Yarbawa.
Yaya batun hanya?
To hanya gaskiya babu hanya.
A ina babu hanya a Najeriya?
Justice ba mu da hanya. Sannan kuma Augustine ma ba mu da hanya. Sannan a Kogi ma ba mu da hanya
to me yasa waɗannan hanyoyi
to wannan su ne dai ila tsakanin dai ko yanayin gwamnonin su ne shine ba mu sani ba tukuna
ne irin matsaloli na wannan rashin kyawun hanyoyi yake ja muku ku direbobi
rashin kyawun hanya yana sawo mana matsalolin waduwar mota ko lalacewar mota lalacewar hanya yana kawo barayi saboda motar ka in ta tsaya dole ma barawo zai iya zuwa ya same ka
to yanzu ne kira gare ka ga gwamnatoci da ame da gyaran hanya
ni kan kira na da ma da gwamnatoci dan Allah su taimaka su gyara mana hanya a lalacewar hanya ne ja kowa kowa ya san da ita saboda Niger babu ma kasa da tafi lalacewa kamar ta
daga ita sai wuce
sai Kogi State ta lalace ramuka ne na fitar hankali a ciki
jar ogon haita
kace ma ramukan ne ga sunan dai bila adadin
sunana Sani Muhammad Gorkomodo ni passenger ne
shekara nawa kana tafiye a cikin mota
gaskiya na kai shekara 10 zuwa sama da haka nan daga Ibadan zuwa Abuja
yaya hanya take daga Ibadan zuwa Abuja
gaskiya muna cikin wani yanayi na muna buƙatar gwamnati ta taimaka mana akan yaran hanya
wannan hanyar ba ta da kyau ne
a babu kyau dan inda za a yi tafiyar awa ɗaya muna iya mai awa uku zuwa hudu ba mu kai wurin ba ramu da lalacewar hanya da kuma rashin gada da kuma ina ruwa yake kwanciya direbobi in sun dauke mu suna jin tsoron shiga ramin Ibadan zuwa Oyo ko Oloru haka kahin mu dauke hanya gaskiya akwai ramu har dai kai express din Oyo
to gwamnati ba ta fara gyara ba a halin yanzu
gaskiya akwai inda an kai gyara akwai kuma inda ya fi shekaru haka nan
sunana Alhaji Abdullahi Karayi gidan lali na Saniya ina sai da shanu
to yaya lalacewa hanyoyi a Najeriya suka shafi sana'ar ku ta shanu
gaskiya akwai matsaloli akan hanya saboda hanya ba ta da kyau ana lodo mana shanu hanyoyi da suke lalacewa akwai gadoji wanda suke motoci su lalacewa shanu su ma sai a yanki wata ma ko da aka kawo muna wallahi ta lalace ne makon Saniya a kawo ta da ranta ko an yanke ta tana dan jinjini ko ta kado ta bushe saboda wurin bai da kyau hanya ramu sun yawa ga gadoji ba a gyara ba sannan kuma inda dumbu Saniya an ka dade ta wata ko da aka kawo ma ba ta ma iya tashi wasu ma ana yanke su kuma ana suna motsi kuma na isuwa
daga wani gari na ake kawo ma shanu daga arewacin Najeriya zuwa nan Ibadan
eh ana kawo mai daga jihar Kebbi State
kwanaki nawa mota ke duka ka benta kawo shanu daga Kebbi zuwa nan Ibadan
tana kwana biyu bata shigo ba saboda rashin hanya
to da kamar kwana nawa take kawo mai zuwa Ibadan
da in ga hanya an taso karfe 5 na yamma in Allah ya so wasu ana sallah asuba yayin da su a sauki
Professor Yusuf Umar Dantama na sashen tsangayar tattalin arziki na Jami'ar Usman Dan Fodio dake Sokoto ya muna fashin baki a game da lalacewar hanyoyi a Najeriya
Ala Hassan na farko dai zaka ga cewa wato kasashen da masu tasowa musamman kamar irin Najeriya muna da ga cikin kasashe masu tasowa muna da wasu kalubale din da ke fuskantar mu kuma ɗaya daga cikin da kalubalen da ke fuskantar mu waɗanda suna kawo mana cikas wajen samun ci gaban tattalin arziki shine rashin hanyoyi misali na kwarai bancin hanyoyi ga rashin wutar lantarki da kuma irin wasu abubuwa na wuta da game abubuwan da na sufuri kusan in ce dai idan ka ce hanyoyi za mu ce sufuri to wannan yana daga cikin abubuwan da ke haddaba kasashe masu tasowa musamman irin su Najeriya wajen samun ci gaban tattalin arziki abin da yasa nace haka zaka ga cewa mafi yawan hanyoyin mu yanzu sun zama hanyoyi waɗanda ya zama taimakon su ba mu ci gaba wajen tattalin arziki amma sun zama wurare ne kawai inda ake ta samun matsaloli na samun hatsura waɗanda ke sa mutane na su mutuwa to kaga ga tattalin arzikin ƙasa ne to rashin a samu wannan zai kawo cikas gurgudu wajen hito da kayayyaki da mutane ɗan kasuwa ke yi daga ƙauyuka su shigo da su birni musamman manoma kaga suna neman hanyoyi na ƙwarai to kaga manoma ɗin ga idan suka fito da kayayyakin su zo su sai suwa a kawo a birni idan babu hanyoyin ƙwarai duk wannan na iya kawo matsala sannan kuma ya ƙara kawo farashin kayayyaki ya tashi da kuma kuɗin mota
sai dai duk ƙoƙarin da ni don jinta ɓangaren gwamnatin tarayyar Najeriya ya ci tura saboda Malam Garba Shehu kakakin shugaba Muhammadu Buhari lambar sa na bugawa amma bai dauki waya ba Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
a gaida Hassan Umar Tambuwal wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu a tashar mu ta Joye Africa akan mita 102.5. Bayan haka a kore yaushe kuke so za ku iya ziyartar shafukan mu na internet wato joyehausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Ce ta zama kasar Afirka na baya-bayan nan da ta shafi hukumar da ita dakatar da wasannin ligin din kasar a dalilin cutar coronavirus a ranar Talata. Hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta bayyana da cewa an dakatar da wasannin ligin din na kasar ba tare da an ɗaukaka wani club ko kuma mashi da wani a ƙasa ba. An cimma wannan ra'ayi ne bayan majalisar azartar wasan sada a ranar Talata 30 ga watan Yuni
shekara ta 2020 hukumar ta gabar da wannan ra'ayi na ta ne wanda ya dace daidai da ra'ayin hukumar kafa da ta dakatar da tarin wasannin ta dan wasan gabana Edwana Stars Yahya Muhammad ya nuna kushinsa game da ra'ayi na ambata suna san tuka ta kwada Ash Gold a matsayin wadanda za su wakilci Ghana a gasar CAF Inter Club Competition Umar kwallon kafar kasar ta bada sanarwar ba za a ci gaba da wannan campaign ba a dalilin wato bullar cutar coronavirus sai gashi an ambaci a san tuka ta kwada Ash Gold su wakilci kasar a CAF Champions League da CAF Confederation Cup bayan an dakatar da league din shekara ta 2020 babban jami'in rattarwar Ashanti Gold Field Emmanuel Frimpong ya bayyana cewa clubin sa ta shirya wa Africa kuma tana kimtawa wa gasar CAF Confederation Cup na shekara mai zuwa a Gold dai ita za ta wakilci Ghana a gasar CAF Confederation Cup a dalilin dakatar da gasar league din Ghana na shekara nan da hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta yi a dalilin barkewar cutar coronavirus babban jami'in zartarwa na Accra House of Oak Frederick Moore ya faɗa cewa ra'ayin majalisar zartarwa na hukumar kwallon kafar kasar Ghana na dakatar da wasannin league kasar na shekara nan an yi hankali a wurin da yake magana Moore ya nuna cewa duk wani abu da ke faruwa a cewayin COVID-19 din nan abu ne da kowa ke gani da irin illar da yake don haka wannan ra'ayi ya dace babu tantama dukkanmu muna cikin kwallon kafa kuma za mu fi son lalle ana buga kwallon to amma kasancewar hali da ake ciki abu mafi alhairi shine a dakatar kowa ya samu sauki da wannan labari muka iso karshen labarin wasannin na yau Radwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
lokaci yayi da Ibrahim Garba zai sake dawowa da labarai a takaice
Amurka ta sake ganin mummunan sakamako jiya Talata na mutane 47 da suka kamu da cutar COVID-19 a rana guda wanda shine adadi mafi yawa na sabbin kamuwa da cutar a rana guda tun bayan bullar ta akasarin sabbin kamuwa da cutar sun fito ne daga jihohi daban-daban Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya ce yana fata shugaban Amurka Donald Trump da na Koriya ta Arewa Kim Jong-un za su sake ganawa kafin zaben shugaban Amurka da za a yi a watan Nuwamba. Wani jami'in gwamnatin Koriya ta Kudu ya faɗa yau dinnan Laraba cewa kwanan nan Moon ya gabatar da wannan buƙatar ga fadar White House. Fadar shugaban Amurka ta White House ta caccaki jami'an hukumar leken asirin Amurka waɗanda suka kwarmata ma 'yan jarida bayanai game da zargin nan na cewa Rasha na amfani da wani tsari a Afghanistan na biyan kuɗi a ɗau matakin soja a madadinta wanda hakan ya jefa yunkurin tantance labarin wannan barazanar cikin rudu. Yawan ƙone kayan da aka shigo da su daga ƙasar China da kuma kiraye-kirayen a ƙaurace ma duk wani abin da aka ƙirƙiro a ƙasar China na karaɗe faɗin ƙasar India tun bayan da China ta hallaka sojojin India 20 a tsakiyar watan Yuni. Al'amarin da ya haddasa rikici mafi muni cikin shekaru 50 a kan iyakar ƙasashen biyu a yankin Himalaya. India na duba hanyoyin da za ta mai da martanin abin da China ta yi mata.
To masu saurare baki ɗaya a nan ne muka zo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wasu sababbin shirye-shirye. Kafin mu yi sallama ga gaisuwar ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwan marigayi Mani Usman Sanyinna wanda aka fi sani da Mani Alaramma wanda Allah ya yi wa rasuwa a daren jiya. Gaisuwar ta'aziyya musamman ga mai ɗakin sa Hafsatu Muhammad Sanyinna da sauran dangi. Allah ya ji kanshi da gafara ya kuma kyautata bayan shi. Yanzu a madadin duka abokan aiki musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya ce a ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti. Murtala Faruk Sanyinna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku ma'assalam.